Praise more la David. Adonai Eloi lo echsar. Bino deshe yar bitzeni. Ame minuchot yena haleni. Nafshi yeshovev. Nafshi yeshovev. Yancheini v'magle tzedek l'man shemo. Gam ki eilech b'geit zalmavet lo yirara ki ata yimadi shivtecha umishantecha shivtecha umishantecha hema yenachamuni taharach lefanai shulchan taroch lefanai shulchan taharach lefanai shulchan neged tzorerai dishanta v'shem en roshi dishanta v'shem en roshi Dishanta v'shem en roshi kosi revaya Achtov, achtov achesed Yirdefuni ko yemechaya Shavti bevet Adonai, shavti bevet Adonai, leodach yami. Yada da 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 Yada da 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 da